na zo nan domin in gabatar da kaina a matsayin wanda yake mai neman da yarda Allah in karbi form na takara na gwamnatin jihar Kano. Wasu masu hasashe suna ganin ya kamata a je inda aka fito a yi magana takarar shugaban ƙasa. Wasu musamman mutanen jihar Sokoto suna ganin ya dace mu dawo mu ci gaba da yin hidima ga al'ummar jihar Sokoto a mataki na gwamnan jihar Sokoto.
Kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal kenan sa'ad da ya karbi takardun cikewar neman tsayawa takarar gwamnan jihar Sokoto a karkashin jam'iyyar APC. Wannan lamari dai ya kawar da raɗe-raɗen da ake bazawa na rashin sanin alƙiblar kakakin majalisar wanda a 'yan kwanakin baya ya karbi takardun neman tsayawa takarar shugaban ƙasa. To ko me yasa ya yanke shawarar tsayawa takarar gwamna a maimakon shugaban ƙasa? Tambayar kenan da nayi wa Aminu Waziri Tambuwal jim kaɗan bayan karɓar takardun a sakatariyar jam'iyyar APC a jihar Sokoto.
Kamar yadda na faɗa, na shawara da shugabanni na ƙasa, shugabanni na jam'iyya, sauran jama'a musamman jihar Sokoto akan cewa dawowa akan wannan matsayar insha Allahu shine ala shi yasa nake wannan hukunci.
To sai dai da yake jawabi shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Alhaji Bala Hassan Abubakar na uku ya yi jirwaye mai kamar wanka wanda ya sa wasu jama'a tsammanin ko jam'iyyar ta APC ta yi matsaya ne akan Aminu Waziri a zaman ɗan takararta na gwamna. Wannan ne ya sa na tuntuɓi sakataren watsa labarai na jam'iyyar a jihar Sokoto Sidi Aliyu Lamido domin warware bakin zarin.
Mai girma ce mun ba yana nuhin an ƙare zaɓen fidda gwani na jam'iyya ba, amma yana nuhin zaɓen da Allah ya yi wa Aminu Waziri Tambuwal na tsayawa takarar shugaban ƙasa ko na tsayawa takarar gwamna, to Allah ya zaɓa mishi takarar gwamna, don haka ya zo saya form ɗin takarar gwamna da kanshi. Domin in ba kamance ba, kwanan baya hirar da muka yi da kai mun yi magana ne akan form ɗin da 'yan majalisa 'yan uwanshi suka dibi cancanta shi da shi kasance ɗan takarar shugaban ƙasa, suka je suka sawo mishi suka kawo mishi gida.
Amma mutane da dama bisa wannan kalamin suna ɗaukan cewa tamkar ita jam'iyyar APC kenan ta yi matsaya akan Aminu Waziri Tambuwal a matsayin ɗan takarar gwamnati na jihar Sokoto.
Ai gaugawa ce kawai 'yan jarida ke yi. Duk radda jam'iyyar APC ta yi matsaya kan ɗan takara, ko wane ne, ko na takarar majalisar jiha ne, ko na sanata, ko na gwamna, rannan 'yan jarida za ku riga kowa ji.
Ko baya ga Aminu Waziri Tambuwal dai akwai wasu 'yan takara kusan biyu zuwa uku da suka karbi takardun na tsayawa takarar gwamnan jihar ta Sokoto a jam'iyyar ta APC. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Birnin gashi ne cibiyar Najeriya, shi ne imamin baladidun Sudaniya, jirgi na annabi Nuhu na kakani jiya, shi shefu ya auna gabani aniyar gina garin gada da suna Sokoto. Kofa takwas aljannan mallan ya faɗi, haka ko garin ga na shehu shi kuma ba daɗi. Don haka munan azuma saura madi, zancen hakika na da kaji ina faɗi. Malam Junaidu ya ce waziri na Sokoto,